Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 4 ga watan Yuli shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Wani ya tsare motar bus a kasar Pakistan ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. ‘Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harbe-harbe a rukunin kantina da ke Copenhagen babban birnin kasar. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta yi ikirarin cewa ta karbe ikon birnin Liechtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na karshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin kasar.
Kadan labaran kenan. Tsohon shugaban kasar Ghana John Mahama ya ce kada ƴan jam'iyyarsa ta NDC da suke majalisar dokoki su ba da gudunmawa ga karɓo rance da gwamnati take so ta yi mara rangwami.
Ka ce abinda zai taimaka ma ƴan kasar da kake so tara da kai ka komo ka zauna kansu, kar a ba da hanya a abru kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba, ba shi ya bar mana kuɗi ne rijiya cike.
Hukumomi a jihar Kebbi Najeriya kuma na gudanar da bincike akan fyaɗe da aka yi wa wata yarinya mai shekaru 3 da haihuwa, to sai dai mahaifinta cewa yake.
Abin da ke damu ana ina jiridiyan ta ne yanzu.
Fatan dai jikin da sauki.
Eh, jikin da sauki jiya ne mata ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari aka dafa wali, to shine wanda muka fi gani damu wanda ya daga mana hankali.
To kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'i ya ce wata motar bus din fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwari a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12, wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Baluchistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus din. Ya ce masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira daga tarkacen motar da ta lalace da kuma yankuna da ke kewaye. Jami'in ya ce da alama motar bus din ta zame akan titin da ke jike a lokacin da ake ruwan sama mai yawa, kuma direban motar ya kasa sarrafa motar. ‘Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harbe-harbe a rukunin kantina da ke Copenhagen babban birnin kasar. Sweden ‘yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harbe-harben. Ya gama bani ma labarai cewa babu wasu alamu da suka nuna akwai sa hannun wani a ciki, ko da yake ‘yan sanda na gudanar da bincike. Thomasin ya ce yayuwar ai hasashen dalilin harbin. Lamarin ya faru ne da yammacin jiya a Fields, ɗaya daga cikin manyan rukunin kantina a Scandinavia. A cewar shaidu, a lokacin da ya buɗe wuta, wasu mutane sun ɓoye a shaguna yayin da wasu suke gudu a cikin firgici suna turmutsutsu. Jiya Lahadi, kasar Rasha ta yi ikirarin cewa ta karɓe ikon birnin Liechtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin kasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar jama'ar Luhansk, kamar yadda gwamnatin ‘yan aware masu goyon bayan Rasha da ke kirarin iko da Luhansk ta kira kanta, an ‘yantar da su. A cikin sanarwar da ma’aikatar ta fitar ta ce, kamar yadda Janar Sergei Shoigu ya bayar da rahoton cewa a sakamakon nasarar yakin da rundunar sojojin Rasha suka yi tare da wasu gungun ‘yan bindiga na jamhuriyar jama'ar Luhansk sun kafa cikakken iko kan birnin Liechtenstein da wasu matsugunai da ke kusa da su, mafi girma daga ciki su ne Belogorovka, Novodorossiysk, Maloryezensebo da Delayagora. Ma’aikatar tsaron Ukraine a wata hira da BBC ta yi wazi da ikirarin na Rasha tana mai Charlesin Chinsek baya karkashin cikakken iko na sojojin Rasha da kuma abokanansu na 'yan awari, amma ta yadda cewa sojojin Ukraine za su iya ja da baya daga sassan birnin yayin har-har masu tsanani na Rasha.
An ji ma kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kira ga 'yan majalisa na jam'iyyar NDC kada su goyi bayan zartar da sabbin kudurori da gwamnati za ta kawo a majalisa sai da kokarin dalilai. Ya ce 'yan jam'iyyarsa ta NDC ba za su taimaka wajen ƙara taɓarɓarar da tattalin arzikin kasar ba. Idris Abdullahi Bako na ɗauki da ƙarin bayani.
Da yake jawabi a wajen taron kaddamar da kungiyar Think Progress Ghana, kungiya da za ta dinga yin nazarin samar da hanyoyin magance kalubalen tattalin arziki a Ghana, tsohon shugaban kasa John Mahama ya cancanci gwamnatin Akufo-Addo da jefa kasar Ghana cikin wahala domin yawan karbo basussuka daga kasashen waje.
We wish to serve notice going forward that the NDC in parliament will not support.
Muna so mu bada sanarwar cewa NDC dake majalisar dokoki ba za ta goyi bayan duk wani rancin da babu rango mai ko lamuni da ba za ai amfani da shi wajen aiki ta kamaime dake dauke da ka'idoji bayyanannu waɗanda za su amfani al'ummar kasar mu ba. A halin yanzu akwai kudirin gwamnati na yarjejeniyar neman rancen dala biliyan 1 daga bankuna wanda ke jiran amincewa majalisar dokoki. Idan aka amince da wannan kudaden za a amfani da su wajen haɓaka jari da kuma wasu kudaden da za a kashe a cikin kasafin kudin shekarar 2022. Wannan kira da John Mahama ya samu martani daga mataimakin shugaban masu rinjaye majalisa Alexander Afeni.
An attempt to hoodwink parliament and obstruct parliamentary politics.
Yana yunkurin yaudarar majalisa ne tare da kawo cikas ga siyasar majalisa ta yadda za ta kai ga tada zaune tsaye. Yace wannan kiran wani yunkuri ne na yi wa harkokin majalisa zagon kasa da kuma dabarar ragewa gwamnati saurin farfado da tattalin arzikin kasa. Muryar Amurka ta yi hira da wasu masu magana da yawun jam'iyyu a Ghana. Muhammad Nazir jami'in sadarwa ne na jam'iyyar adawa ta NDC.
Zai zo ya zama shugaban kasa Allah ya zo ya yarda. Sai ya zo kawai ya ga bashi an aje mai bashi bai san yanda zai yi da bashin ba kuma bai san abin da aka yi da kudin ba. Abin da muke kauna kenan. In yana da wani iko yanzu zai tsaya tsayin daka a jankyara saboda kamin ya kai lokacin sa wani da yayi banna ya kawo kudaden da zai daure mana wuya muna cikin saka mu ya ba mu wurin da zamu fita.
Alhaji Aliyu Kabi mamba ne na tawagar sadarwar jam'iyyar NPP mai ci.
Amma wannan shawara duk wani wanda ya taba zama kujera kamar sai wanga magana kamata ne a san inda aka aje shi ka a bashi hanya zo mai zaune in wanga ra'ayi ke kai ka ce abinda zai taimaka ma ɗan kasar da kake so tara da kai ka komo ka zauna kansu kar a bada hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba shi ya bar mana kuɗi ne rijiya cike.
Malam Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Greater Accra.
To kaga in dai ya bada wannan sharadi PNC sai in ce mu ma muna bayan haka domin ayya ayi muna cikakken lissafi bisa kan abinda aka karbi kudi akan rance da sunan kasar mu da kuma abinda aka yi da kudin ko kuma inda aka sarrafa wa'annan kudade domin cikakken lissafi kuma mun yarda da haka.
Mai rago Jibril Abbas dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum.
Ni ina ganin ba shi shigi bane wato haki ne na jami'ar adawa ita ma ta tufa albarkacin bakinta akan lamura da ke tafiya na kasa wanda ya shafi dukkan al'umma inda jami'ar adawa tana iya taka rawar gani wurin baiwa gwamnati mai ci shawarwari na gari domin a ciyar da kasa zuwa gaba. Wannan ba kasa London bane kuma ba shishigi bane a cikin harkokin gwamnati. Idan gwamnati wato ta dau wani matsayi da bai dace da jama'a ba, jami'ar adawa tana iya wato kokawa kuma ta bada nata ra'ayin.
A wani rubutu da tsohon shugaban kasa John Mahama ya shafinsa na social media, yayi kira da a sallami ministan kudi Ken Ofori-Atta kuma kada a kara shi cikin waɗanda za su tattauna da asusun lamuni na kasa da kasa domin shine ya kula da mummunan durƙushewar tattalin arzikin kasa. Idris Abdullahi Bako, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Jiya Lahadi, al'ummar kasar Georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawar ta na samun gurbin yar takarar zama memba kungiyar tarayyar Turai. Kasar dake yankin tekun Bahar al-Aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar Turai suka yanke shawara a ƙarshen watan Yunin da ya wuce na jingine buƙatar Tbilisi na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan Bawul na siyasa. Wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama wadda akalla mutane 120 suka fito kan titina a ranar 20 ga watan Yuni wanda manyan kungiyoyi masu rajin kare demokuraɗiyya suka shirya tare da goyen bayan jam'iyyin adawa. A yammacin jiya Lahadi sama da mutane 35 ne suka taru a wajen ginin majalisar dokokin Jojiya inda suka tare cunkoson ababen hawa a babbar hanyar Tbilisi babban birnin kasar Jojiya a cewar wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. Masu zanga-zangar suna daga tutocin Jojiya da na EU kana suna rera taken kasa yayin da yawa ke rike da alluna da ke dauke da mu a Turai muke. Shanghai ta sake bude wurin shakatawa na Disney Resort kuma tana shirin bari a ci abinci a cikin ɗakin sayar da abinci. Adadin waɗanda suke kamuwa da COVID na birnin na biyu mafi girma a China ya koma sufuli bayan da aka rufe birnin sama da watanni biyu. Jami'an kasar China sun yaba da tsauraran manufofinsu na sufuli COVID don dakile karuwan masu kamuwa da mace-mace daga kwayar cutar. Sai dai dabarun sun yi tasiri mai yawa ga tattalin arzikin kasar China da kuma hanyar samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da suka dogara kan masana'antun China da ƙarfin jigilarsu. Kasar China ta sha kare manufar. Alamu sun nuna cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin na sufuli COVID aƙalla har zuwa farkon bazara na 2023. A wannan lokaci ne ake sa ran za a naɗa shugaba Xi Jinping wa'adi na uku na shekaru 5 a matsayin shugaban ƙasa na biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma mai tasowa da ke takara da Amurka.
A gaida baban le da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya duk da yake da yawa daga cikin gwamnatoci musamman na Arewa sun yi kwaskwarima tare da saka hannu akan dokokin kare 'yancin ƙananan yara. Amma har yanzu ana samun mutane da ke yi wa dokokin karen tsaye suna cin zarafin yaran. Yanzu haka mahukunta a jihar Kebbi da ke Arewa maso yammacin Najeriya suna gudanar da bincike akan wasu da ake tuhuma da yi wa wata yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Kasashen duniya sun yi ta fafatuka da kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a hujjan inganta dokokin kare 'yancin ƙananan yara waɗanda so da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kauda kai daga dokokin da aka samar na kare 'yancin ƙananan yara suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi musu fyaɗe kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar Kebbi Barista Hamza Wala ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense ana ci gaba da bincike.
Abin daga suna za a makaranta koko ne suna da makaranta nan gaban gidansu. Yarin da suka yi wannan abin makwabtansu ne ta da makaranta babanta shi dai bai so da an kai ba. Aka dai ga wani yaro karami ya kawo mai kayanta. Ya ce ina take suka ce bari su gane ta ba amma dai sun kayanta waje da kulata da uniform ɗinta gaba ɗaya da hijabinta. So bayan haka sai shi baban ya fito waje ke tambaya sai wani wanda a nan waje yana faskare ya ce ya kamata shi gidan ga to gidan kuma nan gidan banza. Haka nan sai aika yaro ya binciko gwamnatin gidan shi kuma aka fito da ita dai yaro ya bata yare gaskiya. Aka je na sex center nan Kalbo aka tabbata da lalle eh wallahi abin ya faru sai in bata yare ya ce abinda wannan kenan yaron sai wannan ga hannu sai wannan sabon da tantsa shekara 20 ko 22 kuma sai fada cewa eh lalle wallahi abin sai yi.
Na maganta da mahaifin yarinyar duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki.
Abun da ke damu ana ina ji da jinyan ta ne yanzu.
Fatin da jikin da sauki.
Eh jikin da sauki jiya ne mata ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari haka da bawali to shine wanda muka fi gani dama wanda ya kuɗa ga mana hankali to amma yanzu na ga da safin nan kaman abun ya danya sauki duk da yake dai ban shiga na gidan Bayoci biyu saboda ban jin dadin zama cikin gidan
hukumar tsaron ƴan ƙasa ta civil defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lalle akwai magana mai kama da hakan da take bincike akai sai dai ta ce ba za ta ce komai ba akan batun sai an kammala bincike
Truly, the case before us, and I think they are looking into it. As soon as they are done with the investigation and they let me have it, I can make it available to whoever that's interested in it.
So, but it happened?
I think so.
Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya a shekara 6 fiade a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi wanda ƴan sanda ke bincike akai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare ƴancin kananan yara idan bincike ya tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma da yan fiade akwai yiwuwar su kare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fiade a jihar ta Kebbi Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
to gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.3.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da kambakadin waɗanda aka zalunta dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau ma muna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake zargin wani matashi mai suna Huzaifa da kashe mahaifinsa Al-Lahira. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashim Gunel. A ci gaba da kawo muku labarin kisan gilla da aka yi wa dan kasuwa Alhaji Hussein Usman wanda ke zaune a rukunin gidajen Abisa dake unguwar Afo a Abuja. Kisan da ya faru cikin shekarar 2018. Daga nan ko bincike da aka gudanar ya nuna ya tsaga iyalan margayen ɗansa Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya Uwani. A makon da ya gabata ne idan wata kila mai sauraro na biye da wannan shirin. Muka saurari labarin yadda aka kashe Alhaji Hussein Usman daga babban ɗansa Aliyu Usman. A yau Aliyu zai ɗora ne daga lokacin da ƴan sanda suka yi bincike.
Daga nan shikenan ƴan sanda suka fada da binciken su aka yi bincike aka gama. Kuma ƴan sanda suka yi charging matter to court. Farko first charge din da aka yi Huzaifa ne. Suka zo kuma da suka ƙara samun wasu dalilai, suka yi amending charge, sai suka yi charging Huzaifa da ita Hajiya Uwani suka yi charging a kotu. Aka fara to ana kotu, ana nan ana tafiya har witness na farko ya zo ya yi testifying. Yanzu ya testify sai lokacin dan rikicin wannan rashin abin koronan nan da ya zo dan ja lokacin to kuma ana nan sai ita Justice Samira Bature ta yi handin ta ce ba za ta ci gaba ba sai aka kai wurin Otaluka to tunda ake wurin Otaluka kai tun kafin aka wurin Otaluka ita Justice Samira ta ba da order kan Hajiya Uwani ta zo gabanta a kawo
nan babbar kotun Abuja kenan
eh babbar kotun Abuja cikin tawa so tun anan har aka yi transferring case din tunda aka yi wurin Otaluka yau shekara daya kullun tana ba da order a kawo ta shi dai yana hannu tunda an riga an kama shi amma ita kuma an kasa samunta ƴan sanda sun buga sun kasa kama ta
me ya faru me ya hana samunta
to ban san me ya hana samunta ba abu ne wanda farko muna cewa da gidan abubuwa da yawa a kila ƴan sanda ne ba sa musu kama ta ko kuma menene amma dai haji daga rama ga ne kawai wasu manya ne suka tsaya mata a baya da irin sun yi magana ba sa su a kama ta so shi yasa aka kasa kama ta har sai karshen wancan satin da ya wuce tukun aka kama ta
yanzu tana hannu kenan
yanzu tana hannu amma ba ta hannu yanzu an kama ta last week saboda yadda ma aka kama ta ta zo bayan da ta ki bayyana a gaban kotu sai ta rubuta petition wurin attorney general of the federation kan cewa ita kar a sa ta idan bai kamata shiga cikin wannan shari'a ba sai attorney general ya tura ma IG kuma ya tura mai case file din ya review da ya review kusan wata uku case file din ya Ministry of Justice to sai review fito sai ga legal advice shi Attorney General of the Federation ya bada yace idan ita da Hajiya wanda Huzaifa ya kamata za a charging ya kamata a charging din su to court kuma case din a ci gaba da case shikenan muka koma to wannan abin da ya fito sai ɗan sanda suka je suka kama ta
wato ma'ana yin suna hannun ɗan sanda kenan
ai gaskiya yanzu ba ta hannun ɗan sanda shine abin da ya kulle min kai abin da ya kulle min kenan saboda da farko ɗan sanda sun yi aiki mai kyau sun yi bincike mai kyau har suka yi charging mata to court ana kotu kuma sai kuma da aka zo kuma aka kama ta ya kamata a gurfa da ita a gaban kotu sai aka ce ba ta da lafiya tun asabar din da aka kama ta ana ce asabar an ce talata za a kawo ta shikenan ba ta da lafiya aka kai ta asibiti likita ya duba ta aka ce to ta aka bata magani aka ce to yanzu ta yi lafiya aka maida ta cikin cell a can first yard ranar talata mun shirya za mu tafi kotu shi prosecutor ɗan sanda ya kira IPO din yace to ina suspect Hajiya wani a zo a kibai sai yace ai ba zai iya kawo ta ba sai shi commissioner ɗan sanda na homicide ya ce mai tukunna so haka aka tafi kotu ran talata ba a kai ta ba har alƙali tambaya ina take ba ta ba da order a kawo ta ba sai aka ce mata ai ba ta da lafiya gashi kaza 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 CP homicide sai ya ci a kawo ta za a kawo ta sai tace to ta ba da order a ran talata kenan da aka zo na kotu ce to ta ba da order ranar alhamis a kawo mata ita ko a wulciya ne ko a stretcher a kawo mata da aka gaba kotu kwa shi prosecutor na ɗan sanda ya tafi ya je samu CP homicide ya isar mai da wannan order da aka ce tabbas ta bayyana a gaban kotu ko taitakin pli inta ko akan kujera ne ko akan gado ne a kawo da so da ba da wannan order washe gari ran Laraba wuraren karfe 5 sai aka ce an sake ta an bada ta daily saboda akwai takarda da aka ce an tulo wai akwai wani sabon wannan akwai wani audio da irin ta gabatar za a yi bincike a kan shi kafin nan sai aka bada ta bili so sai abin ya kulle mana kai gaba daya
Aliyu abinda za mu so mu sani me kuka fahimta yayin sanadiyar kashin mahaifinku kuɗi ne ake nema a wajensa wani abu ne bai bayar ba ko me ya jawo a tunanin ka dai
eh daga binciken da muka ji daga bakin ɗan sanda shi wannan Musan yana cewa da Huzaifan ya ce ne nemi ya haɗa kai da shi su kashe mahaifinmu sai yake ce mai akwai abin da yake so ya samu in ba ya kashe shi ba ba zai samu ba to wannan abin ne ba mu sani ba Allah alamu ko menene yake so
filin ciki da gaskiya tun tubu Huzaifa da ake zargi da hannu a kisan gillar amma ta bangaren lauyan da ke kare shi a kotu ba rasa Sale Jafaru
ba da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin Huzaifa a kawo shi kotu wata kotu ta babban tarayya ta Abuja ta bada umarnin a sace shi a bisa enforcement of fundamental rights wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam to a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi ɗan uwansa ne suke tuhuman shi shi wanda yake tuhuman wanda ke shige yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da inspector general na ɗan sanda na wancan lokaci don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar
wanne ne lokacin da aka fara shirar wani babban sufeto na ɗan sanda ne
ana sanin shi Adamu Abubakar Adamu wani Mustapha Abubakar Adamu
wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu baba alƙali
ya sauka kafin shi wannan yana da kyakkyawan alaƙa ta kuddu tsakanin shi da ɗaya daga cikin ɗan uwan Huzaifa din wanda kuma shi ne ke rura wutan dole sai an yi shari'an kuma idan mutum ya dube yadda
ta tuhumi amma ba shi mutum an kashe mahaifinsa ba dole ya rura wuta a yi shari'a ba saboda kwato masa aikinsa
ko abin da zai baka mamaki inda za a samu daman aiko maka da cikakkun takardu da kuma bayanan da shi wannan mai rura wutan cewa sai an yi hukunta wannan Huzaifa din ya yi ma ƴan sanda sai ka ga cewa shi kowa cancanta a tuhuma domin akwai inda yake faɗa a cikin takardun da ya gabatar ma ƴan sanda ko suna gaban kotu kuma su takardun suna hannunmu cewa shi da mahaifin shi akwai lokacin da suka yi ba sa ga maki a sakamakon polygamous situation abin da ya faɗa auren mata fiye da ɗaya wanda mahaifin shi daban ne ana kiran shi Aliyu shi yaron su kuma sauran mahaifiyarsu guda ɗaya ce ita ce uwani to shi Aliyu yake ga yan sanda a rubuce cewa a sakamakon polygamous situation ita ga uwani wanda yanzu aka sata a cikin ita ce wanda ake tuma ta biyu bata mai kishi da ita mahaifiyar wannan yaron ba domin ta yi bar ita
mai kishi ne me kike son fada kana so ka sa wannan ya zama shi ma ana zargin shi Aliyu ne da cewa yana da laifi a wannan lamarin
idan har ma a tabbatar da adalci a cikin wannan wanda za a fara zarga na farko shine Aliyu
lokacin da wannan abin ya faru ma baya nan yana Kano
to amma duk mun sani ai mutum yana iya ya samar ma kanshi da wani abin da ake kira alibi kai tafiya kawai ka shirye abinka a kuma aiwatar baka nan idan an tada magana ka ce ai lokacin ma ni bana nan
lokacin da abin ya faru mutane a unguwa wajen mutum 40 sun taru suka yi ta dukan gidan su ake ki budewa amma lokacin da aka bude an samu zaifa da mahaifiyarsa ajiya uwani su kadai ne da gawa a gidan kawai
ina tabbatar maka da cewa duk wannan bayanai da kai kake bayarwa yanzu wanda nake ji shine na farko kuma ni ne lawan da nake kare Huzaifa
gaskiya ne kimi kike ina jin kai ci gaba da magana barista
gaskiya saboda haka bayan nan kuma
da ka ce gaskiya ne me kike son ka faɗa da gaskiya
gaskiya ne an ce an samu shi Huzaifa a gidan to amma akwai abubuwa da yawa wanda yake ba abin nan ba kaga na farko dai ba a samu wata shaida ko wata iri wanda ta danganta wannan yaro shi Huzaifa da kashi mahaifinsa ba ko wata iri idan ba za mu samu lokaci in baka tabbatar ka karanta su tun daga farko har ƙarshe za ka ga babu wani tsari wanda zai karfafa cewa a ma tuhumi wannan yaron da
bincike ya nuna an samu alamun ya kushi da ƴan raunuka a jikinsa da yake nuna zargin kamar ya yi ta faɗa da mahaifinsa lokacin da suka shaƙe mahaifin a rarraye halinsa.
To amma cewa suka yi ai ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi. Cewa suka yi ya ɗauki duk wani abin suna gaban kotu cewa ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi har ma ya ɗauki hayan wani yaro mai suna Musa ya ba shi ƙwangilan ya je ya samo mashi waɗanda za su kashe mahaifin nashi. To sai aka yi kuma aka samu ya kushe a
masu sauraro sai a tare mu a wani sabon shirin da zai sake zuwa muku a ranar Litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin Nasiru Adamu Elkaya, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya.
To ba da Allah a gaishe ka da wannan ne kuma ka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Wani jami'i ya ce wata motar bus din fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsawon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwari a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane 19 tare da jikkata wasu 12. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Baluchistan ya ce kimanin fasinjoji 35 ne ke tafiya a cikin motar bus din. ‘Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantina da ke Copenhagen babban birnin ƙasar. Sautin ‘yan sandan Copenhagen Sorin Thomasin ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun haɗa da wani mutum mai shekaru 40 da kuma matasa 2. Thomasin ya ce an kama wani matashi ɗan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harba-harban.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen mu na ƙarshe in an jiba da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya hada mana shirin baki daya da ma injiniyan mu da wannan safiyar Mr. Charleston. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalam.